kamar mutumin da yaje yana tafiya a guri sai aka nusar da shi wata hanya ko wani hadari sai fadi wannan hanya ba a wannan aya ko kuma yazo aji abin hawansa bai tsaya ya samu kulliyar yadda ya kamata ba a haga mai sai ya jawo wannan aya kuma lan ne mahallin wannan ayar ko
ya zama wanda ake cewa jahili kaifi daya sunansa kenan jahili kaifi daya kasan jahili kaifi daya ne kawai in ya san abu daya sai ta tafiya akai shi ko ilimi ba haka yake ba ba haka yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha haida ya dauki mataki na kaucewa hadari shi yasa aka saukar da sallar tsoro cewa in za a yi sallah jama'a kaza su zauna tare da liman sauran su rike makai in an yi da rabin su sallama su karba aikin wayannan su yi an haka ne dan a koya mana haka yake mu'amala a duniya bai wa Allah irin wannan tauhidin qudar ba a yi masa ba haka yake ba akwai balarabe da izo madina shi masallacin annabi sai ya ce da raqumi izo yace me kai masa sai ce na barwa Allah sai ce eh ilha wa tawakkal ko ma ka sa mata da baibayi sannan ka dogara da Allah da baibayi ba zai hana ta komai ba a tsarin shari'a ana daukan mataki in za a yaki za a tanadi makami a tanadi guzuri a tanadi abokai mayaka amma wannan ba shine nasara ba shi da yawa an karkashe wanda suke da makami shara haka tace kai shine dogaranka da Allah a wannan in zaka tafi wani gari ka kukkula dakunanka ka kullu gidanka wannan bai hana ka tawakkali sannan ka dogara da Allah in bai so ba shi yazo a yashe gidan shi zai kare wannan in ka je guri ka samu guri kai shin fada ka garerai tadai tadai ka kwanta aka ce kai maguwa tana zuwa naka ce na dogara da Allah to ba dogaro da Allah kai ba zaman kwara Allah ko kuma tauhidin guda ya tsalle ya fada ruwan zafi ya kone in aka ce maguwa tana zuwa to ka tashi ba a yadda ka zauna a gurin ba domin to za ta iya share ka gaba daya ko mutun ya je guri zai sauka a halin tafiya aka ce kai wannan gurin dai inda ka duba an jima mu cizai ne suna ta ware giza a gurin to karka ce na dogara da Allah warin kwanta ko ka je zaka zauna bakin wani tafki ka huta aka ce ai zakoki da damu so shi su suke ta kaiwa da ku a gurin nan in sa'a kai ba san ko karka tsaya karka ji shi yasa shari'a ta ce taimama ma in kana ganin ruwa ga inda yake ka jinga jin kukan zaki da wari giza su to ai ka shiga cikin hukuncin rashin ruwa karka ce ai sallah zan yi ba a sai ka bari to shine za ga mutanen mu yanzu yanda suke yi yanzu lokacin da aka ce an hana fita da daddare lokacin da rigingimin nan da shi da shambam suka yi yawa aka hana fita aka sa yan sanda suna dubawa sai ga mutane an ce watan maulidi ya zo sai su tara ƴaƴan jama'a su ce maulidi zai malamai su hada gurin a kunna fitulu duk gari a cikin duhu waɗanda aka sa su tsaron waɗansu ba musulmi ba ne kuma an ce su hana abu idan mutane suka zo sune suka zo ba abinda zai hana su amfani da iko a kansu to yanzu wannan abinda muka yi koyi muka yi da annabi alaihi salam ai kaga ba nuna soyayya su ba amma gane shi tunda dai ya dauki matakai na yanda ba za a fada hadari ba ya rayi akan haka an je Badr hababu ibn al-Munzir radiyallahu anhu ya bashi shawara cewa inda aka aje sojoji is not a strategic place ba guri ne na strategy ba ga yanda za a canja an je Khaybara inda aka ara soji aka aje sojoji Muhammad dan Masalama ta ce mu muna kwari suna tudu in mun yi harbi ba zai je sosai ban suka harbo ta karfi zai zo a canja guri annabi sai karbo wannan aka canja aka zo aka yi sallar zuhur duk wayannan abubuwan an koya mana ga yanda ake rayuwa amma mutum ya ce shi ba ruwan sa ai saboda maulidi muke aisho Allah haka yace zai kare ka a wannan matakai zaka dauka sai a kunna fitulu su suna cikin haske duk sauran jama'a suna duhu duk wani abu zai so ana ganin su tukui ko me ta'addancin zai zo in ka tambaye shi algafar ta malam da ka debo ƴaƴan jama'a ka gaiso jama'a kace zaka kwana shin ma'aikacin SSS na nan gurin wanda yake leken asiri wanda yake intelligent kun je kun gaya masa za ku yi taron ya ce muku ai shi duk abin da zai faru wallahi ya sai ma ba za su daraita shi ba kun je kun tambaye shi kun je kun nemi izinin DPO on gurin kun ce masa za ku yi ya ce ba komai ai kun ce mai civil defense yan vigilantin nan kun kai musu demon minti kun ga ya ce su kauriya haka kurin ake dogaro wai a ce wai ai magana annaba suke annaba haka yi rayuwa ko ba koya yara sanin annabi alayhi salam ko amma sai inda yake rayuwa ba in abin izo ya faru kowa sai ya kuka kuma Allah ba ruwan sa da wannan abu so da haka rayuwa annabi sama hankali ake duba ta annabi sama babu wani lokaci ko dare ko rana ko rani ko damuna duk abin da yake faruwa a jaziratul awarcin awa 24 a hannun sa yake ana bi masa diddigi ana ga masa yana daukan matakai yanda abuwa ba za su faru ba ba kai kamata mu musulmi mu zama wannan shine dogaro da Allah ma wuce dogaro da Allah ya je wannan abun ba daidai ba
saka da ni
to ana sa samu fatimatu sa'ada shine cika da imani ko to daga ciki wannan yana ciki addu'ar Allah mai karba addu'a ne zaman kullun a roƙonka samu khatimatu sa'ada saboda shi musulunci ya fitar wada sanzi ba kowa ne ke fita a cikin salafiya ba shi sa ake mai da hankali ga Allah ita roƙonsa sannan abinda annabi alaihi salam ya zo da shi sai a rike shi sau da gaba yin zunubai manya manya zina sata shan giya da makamantansu to suna sa mutun ya goce ranar mutuwa Iblis duk abin da yake na yakar mutum yana da sassauci amma ran da isan mutum zai mutu dan na Iblis yake kaimi ita gaske domin in yi nasara mutum ya mutu ba imani to yes yadda ba zai kara arziki ba kuma sai wa annabi Adam alsama gori akan wannan to idan mutum yana aikata zinubai manya a lokacin za su nukurkushe shi sai Iblis zai kare shi haka kudiri mara kyau sabanin abin da annabi alaihi salam zo da shi in mutun yana da wannan in yazo mutuwa aka buda masa hakikanin gaskiya ya gani in ya firgita sai ya dauka Allah daya kuskure ne to sai mutuwa hatimatu sui sai sake san abu ilimin tauhidi a san abin da ya kamata ka kudire da abin da bai kamata ka kudire ba da wanda ya haramta mutun yana da wannan sai kuma san kudi in mutun yana da san duniya da san kudi ya zama baya san wani abu da zai taba su to zai gamu da matsala in yi rashin sa ya zo mutuwa zai dinga san baya san ya mutu saboda kada ya tafi ya bar kudinsa kada ya tafi bar gidansa kada ya tafi bar ƴaƴansa to in yi rashin sa sai Allah ce shi ma baya san ga haduwa da shi man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu wanda duk ya ki haduwa da Allah Allah ce ma san haduwa da shi in ku ya mutu a cikin haka zai shiga cikin kalla innahum arrabihi yawma izin lama hajubun sai masa hijabi kuma innahu lasarul jahil wayannan sune da kuma zubda ciki daga cikin abin da malamai suka rubuta na biyu da yake zawa cika ba imani akwai zubda ciki shi yasa a musulunci ko cikin shege ba a zubda shi kudo wajala ta fan shari'a ba inda aka taba cewa a zubda ciki ko mace cikin shege ta yi ko haddi za a yi mata sai an bari ta haihu ga midiya a cikin shegeci amma ta zo ta ga annabi alaihi salatu wasallam inni lahu lamina zina ni mai ciki ce daga zina sai ce sai kin haihu da ta haihu ta zo sai ce koma sai kin shayar da ya da ta gama shayar da shi aka yaye shi sannan aka karbe shi sai da aka yi masa galihu aka nemi wa zai shayar da shi ya kula da shi sannan aka yi mata haihu da ta fan shari'a sun yadda in mace tana ta yi zina za a yi mata haddi ko za a yi ba sai an bari sai ta yi ba za a ce a zubi da cikin ba to mutanen yanzu cikin aure ma shi mijin ne zai ce a je a zuwa ko ita matar so da rashin tsoron Allah to in aka je aka yi wannan shi kenan waɗansu su ce wani suna tawili su ce wai ai sai ya je lokaci kaza shi kwadin daga kwana uku yake ɗaukan wani abu kwana biyar ya ƙaru kwana tara ya ƙaru shikenan yana kaiwa kwana 40 idan marabi ne da fata santani 40 yawma to an Allah zai aika mala'ika ya komai a tare da shi sai na Ali radiyallahu anhu yace wannan abun da suratul mu'minun ta fada da karkalakanil insana min sulalatin min din summa ja'alnahu nudfatan shine mataki na daya fi qararin makin fa kalakanin nudfata alaqa shine mataki na biyu fa kalakanil alqata mudgatan mataki na uku fa kalakanil mudgata izaman shine mataki na hudu fa kasawnal izama lahaman shine mataki na biyar summa ansha'nahu khalqan akhara to fa tabarakallahu asanil khaliqina in yaje ansha'nahu khalqan akhara in aka zo da shi alaihi burra sai an biya diya amma wancan ina nutufa yace zunubi ne sai an rubuta mutu in ya zama alaka sai an ninka zunubi in ya zama mudga sai an ninka ninki uku in ya zama izamu sai an ninka ninki hudu in ya zama kisawul izamu lahaman sai an ninka ninki biyar in ya je na shida ko aka zo sai an biya diya ko shine mai cikin ku amma kaga yanzu haka ake to sai nan da mutun zai fita daga duniya to anan sai game da matsala in ubangiji ya masa salbu to yayi asara yayi tsaye har abada ba zai kara arziki ba domin kunnan sa sai ya ji iksa ufi haula tukallim shine karshen sa a ibadi Allah zai masa to Allah kiyaye ya kamata wannan filin da ba shi da alƙawari ya kamata mu san shi mu daukan masa mataki mu shirin abinda bai zo ba kuma bazai fasa zuwa ba abin duk da yake cikin sa Allah bazai canja ba mu aka bawa dama mu sabu wa hadainahu najdaini ubangiji ya fara shi kenan sai da ya fara ce mana alamna ja'allahu aynain wa lisanan wa shafatain wannan kalma alamna ja'allahu aynain ne ai kalubale yake ban sa masa ido ba duk wani critic wanda zai criticism ya kirkira isuka an gaya masa a akwai me zai iya soka a inda ido yake kowa ya in yana da gyara ya fada sannan inda ya saka harshe ya kawo lebe bi rufe shi akwai mai gyara to wannan siffar da ginin na dan adam da kake gani sakon da na aiko annabi sai yafi haka kyau ba gyara a cikin sa to sai sai muka bari in mutun ya kiyaye wa'annan yana yin sadaka kuma domin ita sadaka ta kima sare asusi tana hana mummunan cikawa sannan harshe a kiyaye shi sai a sami kyakkyawar cikawa to wannan shine da shi ake ai addu'a sannan ai taka tsantsan abubuwan da suke jawo khatimatul su'i kuma sai mu kiyaye su Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum
assalamu alaikum
alaikum assalam
assalamu alaikum Allah ya taimaki mala Allah ya kara masa albarka Allah ya biya bukatun sa Allah ya wazuri sa albarka algawta mala a lokacin da kawo Yusuf ka yazo ya bude fukafukansa a gaban Annabi alaihi salatu wassalam a gaban Annabi Sulaiman sai Annabi Sulaiman ya ce me ya faru to sai aka zarce da karatu ba a ji abinda kawo ya gaya wa Annabi Sulaiman ba
to ai saboda munasabar babu ita a cikin nan ne abin da zai sai an faɗa babu shi kawai abinda ake so darasin an faɗi sunan Allah ya furgita
na'am
shine sakon sai ya laddafa masa ya tausasa tambaya me wukan tsaurarawa masa ya tausasa yake masa to menene
na'am
ka ga magana jin tsoro ta riga ta shiga sai ce kai ma ka tuna dan zaka tsaya gaban Allah
na'am
sai tsorata
na'am
shine darasin da za a yi bai ce shi annabi bane ane masa wahayi kaza da sai bai sai furgita ya nuna masa Allah abun jin tsoro sai tausasa masa ya ce faɗi hujjojin ka ya faɗi hujjojin kuma ya karba
alaihi
salam
Allahu
akbar. Ko kaga dai tashi masa tam ba shi ansar ma?
Na'am.
Ai wata irin kalma ya fada bai tsauri.
Na'am.
Sai ce a hattu bi malam tu hidi bihi.
Na'am.
Nana da ilimin da baka da shi.
Allah matsayin sa na
Allah. Okay, shi a hattu bi malam tu hidi bihi. Waje ita kamin saba'in bai na ba'in yake.
Na'am. Na'am.
Amma bai damu ba. Shi yasa wani malami almajirin sai faɗi magana sai kushe magana wai a gabansa zai masa gyara sai ce kana jin na gaza alhudahuda ne ko kai kafa Annabi Sulaiman mar ya bata rai ko ya ce alhudahuda ya raina shi ai bai yi ba tun da ya ce ba sai tuna Allah da shi kenan sai ya saurare shi zo sai ce to wajituka min saba'in bi naba'in yaqin dai ga walissa dai sai ce to sanan zo
Allah
asadaqata am kunta min alkaza mu duba abinda ka fada ka fada gaskiya ko kuma ka samu wani abu wanda ba gaskiya ba shike to shine abinda mun fada din ya fada ka sai ya karba
na'am Allah ya saka da
Assalamu alaikum. Kadamukallahu a karatu an yi magana kamar da tawaida. Sai malam yake magana akan kamar abin da yazo da ayoyin Alkur'ani da sunna wanda za a hada da sunayen mala'iku. Aka ce a shari'a wannan bata hana ba amma barin sa shi yafi. To akamakallahu akwai littattafai da ake rubuta a kasuwanni za a dau sura ta Alkur'ani gaba dayanta. To sai a rinka dan sassa sunayen wasu kamar mala'iku ko kuma wasu sunaye dai wanda dai ba za a fahimci kamar daga ina suke ba sai a faro surar daga can karshen ta sai a dawo farko kamar ana daukar surar Yasin sai a ce Yasin mai niƙa ko Yasin mai fukafiki ko Yasin mai dandaka to dai za a ci su so waɗannan abubuwan a ce ko Yasin kunfa yakun to za a ci su sa irin waɗannan abubuwan a ciki wasu ma za a hada da dan salati wasu kuma kaji wasu sunayen kamar sunayen dai wasu kamar shedanu haka to shi me hukuncin kamar wannan a shari'a na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalamu rahmatullahi abinda nace abinda malamai suka ce na farko dittawai da za a yi bi asma'illahi ko bi ma sabata ar rasul sallama wannan ya jusu halaki ne anai amma wannan magana da annabi sai fada wa yanda yake magana ba sa wannan din ba sun dogara da Allah ko wannan sun zama muhaqqiquna a wajen tayi wajen yaqini amma sauran musulmi wannan halin ne za su yi sai kuma wanda ake ruqya jahiliya ko bi malam ya uraf ba a san shi ba turkulle ne shi wannan mudalakan haramun ne to sai na tsakiya shine wanda za a yi da sunayen mala'iku ko sunayen annabawa ko sunayen salihai yace wannan baya cikin wancan baya cikin wannan shi in an yi ba laifi akai ba amma barin sa shi yafi shi wancan da ake yi a tarbuce a ce Yasin mai kaza mai kaza mai kaza mutum zai in yayi sunayen ba na shedanu bane zai iya amma ba shi yafi ba shi abin da ake so ka samu matsayin da zaka ce Allahumma yace labbaika fulan shi yake so shi kuma ya gaya mana la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wa rajulahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la uhdiyannahu ko ake so kaza ba wala inista azabi law izanahu wannan kiyaye faralla da dawoma akan nafila shi zai baka wannan sai kuma wanda yake cha adibda amaka tujabda awatuka ka tsarkake abincinka zan halakake ci sai amsa maka addu'arka to kaga wannan shi ya kamata a yi sai kuma wanda yazo zai wuce ya ganshi a zauna sai ce wannan wane ne aka ce rasulullahi ne sai ce waye Allah to Allah sa gindin magani yake sai annabi sai ce Allah kake tambaya shine wanda idan raqumenka ya bata a cikin sahara ka zauna kana jiran mutuwa an karoke shi sai da maka da shi idan fari ya fada wa gonarka dabinan kai zama kankamo in karoke shi sai ya wadata ka sai ce wannan shine Allah na ya gamsu da shi ba na hannunka in maka mabaya'a sai yi alsace masa sai bashi daga cikin sharadin la tasubanna ahadan kaka kara zagin wani abu ba ma mutum in ba zagin bayin Allah to addu'a za ta dinga karbuwa tunda mubayar an sanar da shi Allah ne ta hanyar karba addu'a idan ya musulunta abu ya same shi ya addu'a ba ta karbu ba sai ya fitinan tuwa to sai aka toshi kofar cewa kakka zagi komai in ya kiyaye wannan duk abin da ya roƙa Allah sai to me wannan sai kuma asma'ullahi al-izam ismullahi al-azam wanda in ka roke shi izadu bihi ajaba wai za su ila bihi ada yi kokari ka sau su kana da amana kana da ahliya in ka same shi shikenan ka fitar ga kurti ka zama general kofil da masha anan kuma hakuri ya zama dole a gurin ka ba haka in ka zama baka dauna sai ka cuci mutane kuma karshe sunan ya zame maka na dan bawura in za ka dinga amfani da ismullahi al-azam kana tsine wa mutane kana musu munan addu'a abu ya baci mutum zai kyakkyawan karshe da yayi din Allah zai ci masa na'ansa amma wanda duk kaiwa wani abu shi ma yi maka addu'a zan ansa akan ka bal amma dan bawura ba shi ke takama da shi bai annabi Musa alaihi salam abu ya kare masa to sai wannan in kana da shi shi ma shi ke sai kuma wanda Allah ya innafa yayi shi kawai mujabu da'awa shikenan irin su Barawa dan Malik shi law aqsama ala llahi la abarra ruba ashasa agbara wa duhun bil abwa law aqsama ala llahi la abarra yene aka tambaye sai ce kamar su oisul karni shine as-safil khafif to wayannan sune abubuwan da ake so kusan kamata mutane waye kokare ne mu irin haka to shikenan ka ma huta da wanda kake so zaka yi minti daya zuwa bai ta ishe ka addu'a dan mutane zuwa san addu'a ba kawai su dauka sai an dade ane ana tawo ina ai kalma dai zaka shikenan an gama da ita kware kuwa kuma ta fi na kiliya karfi kana yin ta wallahi sai take ta dusassan sama duk hijabin da kace sai ta wuce shi ba ta wuce shi ai wanda yake mujabud da awuci jari ne ga al'ummar da yake rayuwa cikin su babu abin da yafi wannan alfarma so da ba wanda yake yin wani abin da Allah to kai ko zaka ce yi zaka ce kana so jinge zai jinge to ba abin da yafi wannan al'ummar ta so shike sai warware musu ana yi sai warware musu to shine mai wannan shi sai annabi alaihi salam ya ce da sina abubakar da sauran manyan sabirin alaihi ce in ku kade da uwaisu in kun samu dama ku roke shi muku addu'a ai koya mana yake cewa duk inda ka samu mai mujabud da awati ka samu riba yi kokari ka gane manci wannan alheri ne ba karami ba to haka ake yi shi sai wanda yake da irin wannan babu abin da zai matsa wanda roƙon Allah yadda sa yadda ya kusanta mutum da annabi alaihi salam kusancin da ba zai bambare ba to shine babban nasara a wannan sannan bai taso al'umma yi musu addu'a Allah warware musu amma duk wanda ya zo ya debo shara zuwa maka sai ka rabu da shi ya bai sani ba ne wanda bai sani ba albarka yake ci ya arziki ba ya nuna halin tsaya shine ai ba ai amin ai suna azan al-amana ce so sai kuwa na ana gane masu shi ma a wanda yake da shi ana iya gane ya mana ya yadda a sani wani ba ana sani da shi din ba ma ga mutane ana gunsa ana roka ya bayar ya wanda bai sani bai dauka abu ne mai sauki na taba ba mu labarin wani da aka ce ina da ismullahi al-azam sai wani ya matsa masa ya bashi sai ce to je kada la'asar kusa da fada ka zauna har rana ta fadi duk wanda ka gani ka zo ka gaya mu ya zauna sai ga duk wanda ya itace zai wuce da la'asar sai a kwace kaura masa bulala a aika da itacen gidan sarki sai ga wani tsoho ya taho wannan tsohon bai kamata a ce wai itace ba sai dai a bashi kuma yayo sai aka kwace da kwace mu kuma kyale shi ma da aka tafka masa bulala tanka da kayyarsa ya gani da yazo ya fada sai ce na gani yace to naga abuwa iri amma akwai wanda ya bani haushi ya bani tausayi ban ji dadi ba na wannan tsohon yace da kana da ismullahi al-azam fa yace da roƙon Allah zai maganin dan gadin nan sai ce to baka cancanta ba ni ma da kake nema a guri na wannan tsohon shi ya ban kaga ya waiwaya ai kurci shi yake saurin bakar magana ce zai addu'a zai yi kaza kaza mai mukami general yoshi general sai zai wannan ba zai ba ya san yafi karfin mutum saboda in yi masa zuri'arsa in yi masa ilamul kiyamati sai karya su gaba daya mun mukami yake ta kawai shi can cak za a cire shi yafi karfin sa shi same wani yake yin hukuri kawai to haka yake shi Allah ya taimake mu Allah ya mana buga ani no 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 to saboda ko abun nan fa'alu fa'ali kenan to Allah hore mana izawace da a wacin Allah hore mana izawace da Allah sa zama zama mujabu da'awa mu zama izabu da'awa Allah sa mu iya yin addu'a Allah sa mu zama gonaye wajen addu'a mu Allah ya kiyashe mu kuskure wajen addu'a Allah ya kiyashe mu yin zalunci da addu'a hore ta bisa adalci Allah ya taimake mu Allah sa mu gama lafiya sallallahu alaihi wasallam to ba sai malai sai a fadakar da waisul karni shi ake kira as-safil khafif ta tace oye akwai daraja ba ta wasa amma annabi Allah ce hobi ummihi barun me biyaye ne ga mahaifiya kuma dan Allah ya bita idan mutun yana bin mahaifiyarsa dan yayi kudi to ba Allah yake bi ba Allah kadai zaka bi ta ko mahaifi ko mahaifiya tsakani da Allah ba dan ka samu abu na duniya ba to Allah kuma zai maka abin da ya wuce tunaninka saboda karamcin sa shi uwaisu bin mahaifiya da kyautatawa shi ya bashi wannan alfarma eh bashi wannan alfarma kuma gashi dan asako ne ai ya gama rayuwa dan asako ne asako dan asako eh wanda suke kiwo a daba ya kauye ya dan asako shi washi da dabbobin in safiya sai ya dau sandar sai shiga tsakiyar rungwa ce asako ko ne gida asako na sai san shi su taru sai fita da su daji in magaraba ce sai da su in yazo cikin gari ko ce ta san yadda sai ta koma shi kuma ka dan abin da za a bashi ko aikin haji da za shi da wannan ya taho shine aikin sa da sai na alisi zina umar da arjina suna neman sa ai tun anan jikin ku ai ku ana suko suna tambaya shi aka ce ayo yaro ne yana can a arfa ma yana kula da dabbobin shi ne suka ce ka same shi ai imana addasha shi sai ga masa kana da kaza kana da kaza kana da kaza wannan sukofin kaf manzo Allah sai shi ya ga ma shi ni ne Umar ibn al-Khattab wannan Ali ibn Abi Talib sai ce haka so ya musu kina Umar ya ce to shikenan in zaka tafi zan rubuta kadda in baka aika wa gwamna na na garin ku can can karni ne kasar Yaman sai ce ku ne fi ga bara inna sa habbu ilayya ke cikin talakawa na kusan haka kyale ni da ya tafi ya koma gida suka gano shi sai mutun ya zo ya ce imin addu'a sai an ce ko baka dade da daga haji ba yace eh da ya ga ka sai ya wube bata sai ku shikenan amma ran da ya mutu akan dutse ya mutu pandutse so sai falale amma sai aka zo aka tada kabari an yi yadda uwar da komai da abinda za a rufe da nikakken dutse wanda za a kwaba da ruwa a kwatanniya da kuma yankakken kabari haka aka tara kun aka wasa haka ake wasa are kuwa wanda yake neman karin bayani a kansa ya karanta littafin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wani al-furqan baina awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytani ya rubuta wani ga yanda ai kare amin hanyoyin ga sanan in aka daure aka fi karfin zuciya shikenan ko ubangiji in yi alheri tallaike sake kazalika na zinusini haka nake kyautata wanda duk wanda ya kyautata haka zan masa ko kuma in banna ce ma la yusliu amalul mufsidin da ta bayin ganta shi ba idan Allah ya taimake mu hore mana yaqini hore mana yaqini hore mana yaqini assalamu alaikum warahmatullahi
alhamdulillah jama'a